والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. سبحانك لا نمثي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wannan kumsiya mai albarka ya gabata dama duk juma'a muna yin karatun wannan littafi mai albarka na Ash-Shifa na Al-Qadi Iyad alayhi rahmatullah. Za mu tashi albabu tsani babu na biyu a cikin wannan littafi, fi takmilillahi ta'ala lahu al-mahasina khalqan wa khulqa. Fasalin zai yi bayani ne a cikin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tikatawa sayyiduna rasulullahi almahasina, kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u. Almahasin dukkan abinda za a yi ɗan adam a kansa, to shi na manzon Allah, Allah ne ya tikata shi ya inganta sannan ya bashi. Mahasin akwai na nasaba, mahasin akwai na suran jiki, mahasin akwai na salon magana, mahasin akwai na tafiya, mahasin akwai na sifa na zama, sannan mahasin akwai na iya kiran al'umma, mahasinu akwai na darajoji. To duk yanda ka juya kan mahasinu, to Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya cika ta nagartattu ya ba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To nan babin zai mana bayani akan haka, khalqan na suran jikinsa, halittansa na zahiri Allah ya inganta ta. Misali, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi gashin manzon Allah kala daban da duk wani halitta, nashi daban ne, ba sabidi ba ne, ba ja'ad ba ne qabas. Wannan kala biyu shi ne kalan gashi kan mutane, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da gashin manzon Allah ya sha daban da sauran gashi. Gashin da ake iya jiƙa shi a ruwa a sha a warki, gashin da ake jiƙa shi a ruwa a sha a samu albarka. Al-Imam Az-Zahabi a Sayru Alamin Nubala mujalladi na uku safa na 395 zuwa da 7 yana bayanin akai Abu Sufyan, Muawiya ibn Abi Sufyan ya zo Madina ya aika don Allah a bashi rigar manzon Allah da gashin manzon Allah. Ba fahimci magana nan ba. Muawiya ibn Abi Sufyan ya zo Madina ya aika wa sayyidina Aisha ya ce, arsili li an bijaniyata rasulillahi wa sha'ara, ki aika mini don Allah rigar da manzon Allah yake sawa ranar juma'a an bijaniya da gashinsa. Mafhumin wannan ashe hatta gashinsa ma ummul mu'minina Aisha ta tanaza ta aje don wata rana. Wannan bahasin ne, bata aje gashinta ba, bata aje gashin sai na Abu Bakr ba, bata aje gashin sai na Umar ba, sai ta aje gashin wa sayyidina rasulullahi. Wannan bayani akan takmilillahi almahasina lahu khalqan wa khulqan. In ka koma har yanzu Siru Alamin Nubala, akwai wani sahabi mai suna Hanzala bin Khuwaydim. Hanzalan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kansa, yace wada'a rasulullahi yadahu ala ra'si,
manzo Allah ya dora hannunsa mai albarka a saman kan Hanzala ibn Quwayd. Hanzala baya iya aski saboda baya son ya cire wa kansa albarkar tafin manzon Allah. In kuwa musulmi dan Allah mu gane gashin ba na manzon Allah bane, gashin nawa ne? Hanzala tuni. Amma tunda tafin annabi ya hau saman gashin, to ya tashi daga gashin jiya ya da wani sabon gashi. Da haka baya aski mai Hanzala yake daga an ce masa ga wani mutum nan ya kare ko bai da lafiya, yakan dora hannunsa a saman kansa sai ce bismillahi ala asari yadi rasulillah, bismillahi ala asari yadi rasulillah. Yakan ce Allah na dora hannuna a saman kaina, ina son hannuna ya dace da saitin inda manzon Allah ya sa hannunsa. In ya dora yayi bismillah sai ya dafa mara lafiya, nan take zai warke. In ji Imam Zahabi da Ibn Asakir ya ruwaito a Tarikh Dimashq, sannan da Al-Haythami a Majmu'uz Zawa'i, Ibn Sa'ad a Tabaqat, duk waɗannan a'imma sun tafi akan ingancin wannan riwaya. Wannan takmilullahi ne, ko Allah ne ya tikata inda hannun annabi ya sauka ma a gashi. In ka dora hannunka a wurin kai addu'a, mara lafiya zai warke, mai karaya zai daunan take. Sahabi ce, sannan har yanzu zaka samu Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda ya samu dabino dan tamarat, dabino ne ba su ce wannan hadisin kuma na Muslim ne ba, Muslim ne ka wannan hadisi. Tamarat ya samu dabino kuma kwaya tara, da ya samu wannan dabinon sai ce ya Rasulullahi ud'u Allah li fiha bil baraka, ya ma'aikin Allah kai min addu'a a cikin waɗannan dabinon. Abu Hurairah ta ce fa akhadha Rasulullahi fa dammaha fi yadi, nan nake son mu annabi ya karba sai ya matsa da bino a hannunsa, sai ce ungo sasikin da kanka, duk in ka bukata zaka ci abinci sai hannunka ɗibo. Tun daga ran da manzon Allah ya bashi da bino nan, ya sa ya taba da hannunsa ya mayar a cikin jaka, da bino nan bai kare ba sai da aka shirya na Usman, sai da ya sama da shekara 20 bai kare ba, kullun ya ci yayi sadaka. In an ce ana bukatar gudunmuwa zai dinga aunawa ne kawai, lokaci sai ya kan fito kuma ya ciko ya kan fito. Muslimin rawaito wannan hadisi. Anan dabino kwaya uku zuwa tara tamarat ta zama ba ta karuwa albarkar ne tafin sayyidina Rasulullahi. Wannan hadisin da nan a Muslimin da na faɗa Bukhari ya kawo a cikin At-Tarikhul Kabir nashi safa na 151, Zahabi ya kawo a cikin Alamin Nubala, duk waɗannan su ne mana ishara takmilillahi lahu almahasina khalqan, wannan na halittar jiki ne kadai. Sauran kuma me khulqa na ɗabi'u, kuma Allah ya inganta masa ya tikata masa ɗabi'u kyawawa har Allah ya yabe shi cewa innaka la'ala khuluqin azim. To wannan babu abin da zai ilmantar da mu kenan. Wa qiranihi jami'al fada'il ad-diniyya wad-dunyawiyya fihi nasaqan, bayan Allah ya tikata kyawawan abubuwa na suran jiki, kyawawa na ɗabi'a, sai Allah ya haɗa masa da dukkan fada'il. In an ce fada'il, daga fadilatu ne, fadilatu fada'il, sahibatu sahaif, fadila. In aka ce fadila, duk wani abin da ake kallonsa daraja ne, kima ne, martaba ne, Allah ya ba manzon Allah shi. Duk abin da ka san daraja ne, martaba ne, matsayi ne, to wannan abin Allah ya ɗauke sukutun ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jami'al fada'il ad-diniyya, dukkan daraja na addini, martaban addini ba nan ba ma wad-dunyawiyya, duk wani martaba ta duniyance ba, wanda a duniya ana kallonsa matsayi ne, Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zai yi maka bayanin fasali, zai ɗaya bayan ɗaya yi maka bayanin su nasaqan a jajjere, zan kawo maka wannan abubuwa. Misali
الفضائل الدينية درجو دين الديني سوني أنس بن مالك صحابيني لوكتن دمان جاء الله صلى الله عليه وسلم مدينة هجرة شكرا سقوما كوا ينا ينزجما ومنزل الله ما كان أنصار مسلمين باتر كومي tace zo mu je ana su dauke shi sai ya rasu wallahi ni naga ko wani maka yinawa ni ban da wani abu amma gashi Anas nan gulamun kais yaro ne mai kokolwa mai hankali na kawo shi maka hidima ya rasulullah Anas ya zo na wurin manzo Allah shekara 10 yana hidima shekara 10 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a zan fada abu guda ne abu na farko manzo Allah ya ce Allahumma aksir ma lahu Allah ka yi wa dukiyan Anas ka yawaita take mata albarka Anas bin Malik ya kasance gonansa ta dabino duk shekara tana ƴaƴa sau biyu dabino sun yake ƴaƴa a shekara sau daya amma ban da gonan Anas zai kawo ƴaƴa sau biyu a shekara me ye dalili tunda Anas ya hidimta wa manzon Allah bari dabino hidimta ma Anas fakat kar ka ƙara wani abu ka rage dabino zai kawo ƴaƴa sau biyu a shekara saboda wa Anas bin Malik abu na biyu Anas bin Malik gonarsa aka yi fari babu ruwa dan gonar ta fara yaushi amfani zai lalace sai mai kula da gonar sai ce masa Anas bin Malik gonar nan fa za ta lalace ba ruwa Anas sai zuwa gure ya samu yafi to sai ya fita waje sallar raka'a biyu yana daga hannu sai ga hadari ya hadu hadarin da ya hadu ya shafa sai ruwa yake ci da aka gama ruwan sai yace wa yaro koma gonan ka gani iya ina ruwan ya tsaya da yaje ya duba iya kan inda ruwan ya sauka iya shacin fadin da tsayin gonan Anas bin Malik nan kadai aka yi ruwan me yasa ubangiji ya amsa addu'an Anas daga daga hannu yayi masa ruwa iya gonansa dalili li anna Anas khadama rasulullah ya hidimta wa manzon Allah saboda duk abin da yake so Allah zai masa to wannan fada'il ne addiniya wa dunyawiyya dukan su Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan babin akwai fasali daidai fasali guda 26 Allah ba mu ikon karanta su za mu je kai tsaye al-fasl al-awwal cikin na 58 al-fasl al-awwal an yani mala ce fasali na farko قال القاضي القاضي اياض الله يمس رحمه ياتي اذا كانت كتاب الكمال والجمال ما ذكرناه وراينا الواحد منا يتشرف بواحده منها او اثنتين اذا اتفق له في كل عسر اما من نسب او جمال او قوه او علم او حلم أو شجاعة أو سماحة حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال القاضي كي سوى إذا كانت خصال الكمال إذا نبيئو شين خصال جمعيني مفرد إذا شين خصلة خصال إذا نبيئونا كمالا نتكتوا أن أدم سنكسا والجمال da dabi'una jamala na abo da kawa sun zamo ma zakarnahu shine abinda muka fada a muqaddiman baya wato mun tsallake muqaddiman ne saboda mu shiga cikin lubul mawdu idan sifofi na kamala da sifofi na jamala su ne abinda muke bayani a muqaddima ma zakarnahu Anas yace wa ra'ayna al-wahida sai mun ga mutun daya ma mutun daya minna a cikin mu yatasharrafu biwahidatin minha idan ya samu kwaya daya a cikin waɗannan sifofin ba ta ishe shi abun alfahari yana takama yana kasaita idan ya samu guda daya zai mana bayanin su mutanen gidansu suna alfahari suna takama suna kasaita saboda sun haifi mai wannan sifar mutan unguwa suna takama suna alfahari saboda sun samu mai wannan sifar a unguwansu bal mutanen gari ma sukan yi takama su yi kafafa dan sun samu mai wannan sifan guda daya a cikin garinsu in ittafaqa lahu fi kulli asrin wannan ina yi maka bayani idan waɗannan sifofin guda daya ta dace da shi ta daddaru a cikin sa a kowane zamani zai daukaka sai ce imma min nasabin sai daga ciki nasaba idan aka ce wannan mutumin ya fito babban gida ko a yanzu ne ake cewa kai dan babban gida ne ko nasab kadai ai mahaifinsa shine wani shine yayi kaza yayi kaza yayi kaza kakansa yayi kaza to sai yaga ana kallon martabar iyayen a cikin wa wannan dan Qur'ani ya faɗa mana wa ammal jidaru fakali gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu wa kana abuhuma saliha nasaba kakansu babansu ibnu kasir ya ce kaka ne na bakwai ma Allah ya ce fa kakansu nan fa saliha mutumin kirki ne anan ana nuna mana martaba ta ne nasab wani malami yana cewa salahiyatul aba'i tanfa'ul abna nagartuwan iyaye da kakanu tana amfanar dan da suka haifa kun ji ya zama daraja kenan ko to ina ga sayyidina rasulullahi idan nasaba ne ba kamar sa shi ya faɗa da bakin sa a hadisin muslim daga riwayar wasil ibn as'a yana cewa inna allah hasafa min waladi ibrahim isma'il wasafa min waladi isma'il bani kinanata wasafa min bani kinanata quraishan wasafa min quraishin bani hashim wasafani min bani hashim ka biyo tarkibin a zuriyar annabi adamu kafin su wanda allah ya zaba ya ware sun ku kowa martaba da nasaba annabi ibrahim alayhi salam wattakaza allah ibrahima khalila a zuriyarsa kuma annabi ibrahim allah zai fara tacewa wanda ku kowa martaba da daraja a zuriyar annabi ibrahim annabi isma'il alayhi salam shi ya fi kowa daraja a cikin zuriyar annabi isma'il kuma allah ya kuma cankadewa ya tace gidan da yafi kowa martaba da daraja da nasaba da asali bani kinanata Allah ya kuma cikin bani kinanata ya kuma cankadewa ya rare ya tace sai ya fitar da Quraishawa sun fi kowa martaba a cikin su a Quraishawan Allah ya kuma ya cankade ya tace ya tsabtace sai ya ware bani Hashim sun fi kowa daraja a bani Hashim din kuma Allah ya kuma cankade da rayaya sai ya ware wa sayyiduna rasulullahi تكلنا سبن بلد من آدم إلى سيدنا عبد الله عليه السلام تو إن تسام إيها كنا روتك أما جاء من زن الله سندق أن آدم يناتي وما تفرق الشبتان إلا كنت في خيرهما سننتن دون نزيح كمن زن الله كاكان يقوكا كان كاكا دوش لك هكي من زن الله kaka ce kuka kar kaka sai Allah ya zabo ta kowa na garta saboda ka in dai safaha ne kai taba faruwa akan martaban manzon Allah ya faɗa hadisi ibn Abbas kuma lam yazalillahu yanquluni min al-asladi tayyiba ila arhamin tahira musaffan muhazzaban wannan ba nasaba da kansa yake ce maka me nasabarsa idan yana son yi maka bayanin waye iyayensa sai ce ilmihim ya sadu fidaka abi wa ummi idan kura take bango manzon Allah zai yi limutun ya dindina masa sai ce fidaka abi wa ummi mahaifiyata da mahaifina fansa ne a gare ta ashe kana rajulaini salihaini kina wannan duka yana mana martaba ne kenan ta sabata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan karuba in an ce wannan jinin manzon Allah ne baka bukatun daraja wani malami ya faɗa a littafin sa yayi sharhin ashifan nan Hindu bin Abi Halata dan Khadijatul Kubra ne nana Khadija dan ta ne ya zama agola a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rike mun kisan nan ya zama agola a gidan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dani na annabi ba ba jikin man amma ya zauna a gidan annabi khadama wili manzo Allah yi dima ya lokacin sa bayan manzo Allah ya intikali ya kuma basra yana basra sai aka yi kwalara annoba sai da mutum 70 suka rasu a rana daya wasu sun ce 70 saboda haka kowa yana fama da gawan gidansu ne kawai ba maganar a taru bane a wannan ranan Hind bin Abi Hala ta yarsu sai maimaita Hind bin Abi Hala ya zauna ne ya taso a gidanwa Rasulullahi a dakin Sayyidina Khadijatul Kubra sai Hind nan yarsu Hind shi ya rawaito mana hadisi na halittar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hind bin Abi Hala ta to da ya rasu babu wanda yazo sallar gawansa kowa yana ji da gawa gidansa malamin da sharhin ashifa yace dokin Hind bin Abi Hala sai ya farta wa hinda wa khadim rasulillah dokin yake cewa jama'a hindu fa ya rasu fa agolan gidan manzon Allah kowa ya bar gawarsa ya dawo wannan gidan sai da aka bayyana aka mai sallah wannan a cikin sharhin ashifa na alqadi ya zaka samu wannan karatu dun Allah menene ya mai da hindu mai martaba har doki Allah ya baki dama yayi magana dalili innahu tarabba fi baiti rasulillah wannan nasaba ce take mai da mutum mai daraja abu na biyu au jamali kyawu na sura idan mutum ya zama kyakkyawa ya zama abin alfahari ko kyakkyawa ne ai dan gidan mu ne a ai da baban shi da baban uwansa da uwansa ne sai an makala da sama da kai dai me dalili kai kyakkyawa ne to idan kuma ana magana kyawu to ai daga an faɗa rasulullahi Abu Hurairah ya faɗa a hadisin Muslim ya ce ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillahi ka anna shamsa tajri ala wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra fi mishyatihi min rasulillah fa ka anna mal ardu tuqwa lahu wa kunna idha mashayna ma'a nujhidu anfusana wa innahu ghayru muqtarisin Abu Hurairah ce wallahi ni ban taba ganin wani abu ba shay'an ya fada ban taba ganin wani abu kyakkyawa ba kamar sayyidina rasulullahi ba yace kai wallahi kai kai tsammanin rana in za ta hudo to sai ta biyo ta goshin annabi sannan ta fito sai ta samu haske in ji Abu Hurairah fa ka annama shamsa tajri ala wajhi yace abu na biyu ban taba ganin mai sauri irin manzon Allah ko ba sauri yake ba zari'ul mishyati yace idan muna tafiya da manzon Allah yace ke mu abin da muka dauka dai wallahi kawai ina tafiya ana da mai kasa ne kawai kasan ake zumin din ta yana takawa idan muna bin sa muna bi da gudu gudu ne amma innahu ghayru muqtarisin shine ma sai ina tafiya ba sallallahu alaihi wasallam idan kuma a hadisin Barra bin Azib da Jabir bin Samura yana cewa ma ra'aitu min zinin madin fi hullatin hamra ahsana min rasulillah ban taba ganin dan adam halitta na Allah ba da ya sa jan tufafi kyakkyawa kamar sayyidina rasulullahi ka duba ɗan uwana sahabbai suke magana ba su taɓa ganin abu kyakkyawa irin wa ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam zai ce maka kafin in gan shi ban taɓa ganin irinsa ba bayan shi ban ga irinsa ba sallallahu alaihi wa sallam ma ra'aitu qablahu wa la ba'dahu misla idan ana maganan goshi ne zaka samu goshinsa yake la alau jabiru goshinsa ma haske yake in ka kalli hancinsa zaka ce bayro ne aka dora akai saboda tsabagen jejeton goran hancinsa idan ka kalli giransa zaka yi tsammanin tensir aka dauka akai drawing aka zana a tsantsan gira ce shiri ne na Allah in ka kalli hakoransa zaka yi tsammanin kankara ce aka farfasa aka jira saboda tsananin hasken hakoran manzon Allah idan yana magana ru'iyatan nuri yakhruju min bayni sanayahu haske yake fita tsakanin haƙoran ainur rahmatur rabbaniyyah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama idan kuma ka kalli wuyarsa zaka tsabanin kwalbaci ka anna ma tiga min fidda yace wallahi wuyan manzo Allah da kasan da gol aka yi kuma ba jini da nama a jiki ba tsantsan kyawun sa sannan idan gashi idan tarra sha'ruhu yata la'alu ta'alu al-farq idan gashi ne an kauce dan wuyan ya bayyana da goshin yana walwali kai kace kulkiya ake walkawa a'a wuyan manzon Allah karshen kyawu ce idan ya miƙa hannu yayi tafi da kai zaka yi tsammanin ya fito da hannunsa da cikin kulban tare da kwatsamin kamshi sanyi kuma yanda ka san da ya fito da shi daga cikin police sannan kamshi wane turare idan yayi hannu da kai zaka wuni hannun na kamshi ba turare bane kamshin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan tsantsan kyawo ne Jabir bin Samura ta yake cewa saboda kyawo ma manzon Allah yace ra'aytu rasulullahi fi lailatil idhiya wata ya kai 14 na fito cikin dare yace sai ga manzon Allah ya fito da Allah ta turanta wata 14 sai manzon Allah ya fito sace faj'altu fadafitu anzuru ilayhi sai na dimauce wai watan ne kyakkyawa ko manzon Allah fadafitu anzuru ilayhi wa ila al-qamar sai in kalli wata sai in kalli manzon Allah sai in kalli manzon Allah sai na kasa bambanci kyakkyawa sace falahu wa indi wallahi ni dai aurena a hasanan min al-badri sallallahu alaihi wasallam to duk wannan kyawun waye masa wa ahsanu minka lam tara al-aqaini wa ajmalu minka lam talid an-nisaa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u sallallahu alaihi wasallam abu na gaba au quwwatin ko karfin jiki idan an tafi da karfa a gidanku kun fa karfin rai ne ai ba ku tabbata wallahi ko yanzu a tafi da samari hudu zarata kar ma ku kula kofar gidanku ba rawo da shi gidan ba ya sa akwai matsala ko to idan ana maganar karfi ba kaman sai na rasulullahi ka koma tarihin sa a yakin khandaq yakin ahzab ana tonan rami sahabbai suna tono an ba kowa an ba shi mita 10 ne mita 10 suna tona suka samu marmara a ƙasa suka budaka suka daka suka kasa suka ce wannan ba sai an je gurin manzo Allah sai ga ya masa lokacin da aka je gurin manzo Allah saboda tsabagen yunwa ma kwana yuwa su abinci ba har da dubi a jikin sa ba suka ce ya rasulullahi arad lana kudiya wani fa kashin ƙasa dutse ya bujiro mana ƙasa annabi ya ce ana nazil ina zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo fa akhadha al-mi'wan ta dauki gatari da yema dutsen nan duka daya sai ya dawo yanda ka san da biƙan ahyar kaman garin fulawa duka daya wani sai ya ce kai ma manzo Allah ba mutu ganin mujiza sai wannan ba sai ba mujiza bane karfi na ne sallallahu alaihi wasallam karfi na jiki ba ai kamar manzo Allah ba sayyidina Ali ya ruwaito mana a Makka an sa gumaka a saman Ka'aba manzo Allah yana san a kabo su da daddare sai ce sai na da duka in hau sai na da duka sai a wallahi ba zai iya ba yace na ji kaman kafa la ta ta tsage sai manzo Allah ya duka ta to hau bayana yace wallahi da na hau bayan sa sai na ga da na miƙa hannu zan iya tabo sama da zan miƙa hannu wai sai ga ba maganan akai shi saman Ka'aba ba kai an wuce ne kai kaman ya tabo sama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi waye masa wannan yan uwana Allah sannan idan ana yaki to fa sahabbai jarumi shine mai iya zuwa inda manzon Allah yake ka gane tsantsan karfi ba tsoro tarahum ka annal mauta fihi hayatuhum wa aqdamuhum khairu wara bi tabassumi idza ma wadisun qad hami laysa qa'iman maqamaka shakrun fil jiyushil aramri idan ana yaki annabi ne ke gaba sahabbai suna baya a yakin hunain da aka yi sahabbai suka ji harbin kibiyoyi wasu suka dan gudu aka wasu aka bar manzon Allah kuma manzon Allah ake nema a kashe sai fara cewa anan nabiyyu la kadhib an ibn abdul muttalib ina suke gani ni ne manzon Allah shi ne abdul muttalib akwai tsoro anan babu sallallahu alaihi wasallam wannan kuwa ke nan karfin zuciya da karfin jikin da Allah ya masa sifa na gaba aw ilmi ko zurfin ilmi in Allah ya baku mai ilmi dai a gidanku sai sai gidanku gidan malamai ko da shi kadai ne malamin ba sunan gidan gidan malamai ashe ilmi sifa sai ta daukaka ta daraja to amma idan ana maganar ilmi sai mace to Allah ya cikin alfazari shi ce wai ai in ana maganar ilmi kar ku kawo manzon Allah shi ulumul wara fi lafzatin kalamihi ko min bayani yace ai ilimin duniya kaftinsa lafazi dai ne na sayyidina rasulullahi idan kana son ka san ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka suranta ka kalli sahabban nan a tsawon shekara 10 kadai ya samar da sama da mutum 300 dukan su mujtahidai masu yin fatawa addini waɗanda ko rubutu ba su iya ba rubutu ma ba su iya ba lantana karatu amma a ƙasa da shekara 10 an samar da mujtahidai wanda suna fatawa cikin annabi na rayi an san ilimi nawa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalli abu huraira shekara sanawa da manzon Allah shekara 2 ne shekara 3 kacal yayi da manzon Allah amma kaji abin da ya rutu na hadisi shi da yazo ce amma yakin Allah ne fa ina jin zan ka ana ciyayewa annabi ya ce kawo mai yafi shin fada a gaba sai ga mai yafi shin fada annabi sai kambato daga nan iska kai sai dora masa sai ce dummahu ila sadri yana hadawa shi kenan kai yace fa ma nasitu shay'an sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ilimi na manzon Allah in za a yi ta magana sai da iyaka sallallahu alaihi wasallam aw shaja'atin ko kuma jaruntaka jaruntaka wajen kai hari rashin tsoro to manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam aw samahatin ko wajen kyauta samahatu idan kyauta yana sa mutum ya zama madaukaki mai daraja a duniya to ba a taba mai kyauta irin manzon Allah ba dan abbas na fada hadisin bukhari yace kana rasulullahi ajwada an-nas bil khairi wa ajwada ma yakunu fi ramadan hatta ka annahu rihul mursala yace annabi yafi kowa kyauta amma yafi kyauta a watan ramadan yace idan ramadan ya kama idan annabi na kyauta kai kake iska ne kai ta huru dan Allah in iska ta kado wai baya samu to kowa haka kyautan manzo Allah kamar iska ne ya baka gobe ya kara maka wani mutum manzo Allah ba shi raquma tsakanin dutse da dutse kaman kace daga wannan layin zuwa baki zuwa express duk tumaki na nabi je kana baka shi ne ta barin wannan kyautan ba da ya kuma gida sace ya kaumi aslimu aslimu dala ku musulunta fa inna muhammadan yudi ata'a man la yahsal faqar wallahi annabi na ba da kyautan yanki talauci sai ya musulunta safwan bin umayyata raqumi 300 manzo Allah ya bashi raqumi 300 ba ko yanzu kuna da ne masu yawa raqumi 300 kuma a lokacin ba ma mu da zama musulmi na kirki ba amma an bashi sai ce wallahi shi damuwansa bakin cikin sa a ce wai kyauta ce ta sa ya musulunta ba kyawawan hali na manzon Allah ba yace ya bani bana kaunar sa ya ƙara bani bana san shi hatta sara ahabban nas ilayya sai da ya zama ba wanda nake kauna duk duniya irin sayyidina rasulullahi da menene kyauta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kyauta har sai da Allah yake ce masa ma wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kullal fatti fa taqud maluman mahsura Allah ce a ya rasulullahi kar ka bayar gaba daya mana kar ka bayar gaba daya ka dan bar wani abu manzo Allah yakan bada har rigan da zai fito waje ba in ga wani baka cita aika ba sai zauna cikin jira sallallahu alaihi wasallam saboda kyautar sa kai idan ka zo ma baka da shi bai da shi sai ka je ka ciyo bashi ni zan biya je ka ciyo mini bashi in lokaci yi azuri na ni zan biya sai dina rasulullahi an san kyauta to idan kyauta na so ka so mutum waye masoyinka habibul awwal rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ga sunan ya lissafo mun da ce to wayannan da na fara a takaice idan mutum na da ɗaya daga cikin su hatta ya azuma qadruhu sai darajar sa ta girmama aure mutane wani darbu bismihil amsal a duka buga misali da sunan sa alai ce ga mana wa yataqarraru lahu bil wasfi bizalika fil qulub sannan ya zamo ya samu tabbatuwa da nagartacciyar sufa a gurin azukatan mutane zai zama ya samu asratan wa azma ga daraja ga martaba wa huwa munzu usuli qawalir rimam yace to manzon Allah ka tun zamanin da suka shude suka wuce bawalin wanda sun shude ba alamun su kwata kwata famazan nuka bi azimi qadari man man shtama atfihi kullu hadhihi al-misali ila ma la ya'khudhu at yace to menene zaton ka ga wanda ya tara sufofi da darajojin da ba su lissafuwa cikin lissafin mai lissafi shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wala yu'abbiru an maqal duk iya magana mai magana ba zai iya yin bayani akan martabobi na sayyidina rasulullahi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam wala yanalu bikasbin wala hilatin sai ce amma ka sani fa dabara da wayau ba zan sa ka samu dabi'ar da manzon Allah ba shi ma Allah ne ya halicce shi a haka sallallahu alaihi wasallam kowa yi iya bakin kokarin sa amma irin da manzon Allah ba wanda zai iya ga hadisi nan Abu Bakari Abdullah ibn Mas'ud yace wata rana maji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare yana son sai na irin sallar manzo Allah yace da yi mike fara karatun sallah Fatiha sai fara Bakara kina tsammani an yi aya 100 da ayi ruku sai ya wuce sai da karanta ta gaba daya tace to zai ruku nan kai sai buɗe Ali Imran sai ya wuce yana yi zai ruku sai ya wuce ya faɗa Nisa'i yace sai nace assalamu alaikum kamar in ce assalamu alaikum yace wallahi nayi ne abin da bai dace ba kace bai kai ni yace hamamtu an adlisa wa atrukahu kawai in zauna in kyale shi ba zan iya yanda shi yake bi sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya ba addabani rabbi fa ahsanata ajibi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Allah ya bashi wannan wala yanalu bi kasbin wala hilatin illa bi taksisil kabir lil muta'al sai ta hanyar kebancewan Allah subhanahu wa ta'ala mai girman daraja sarki madaukaki min fadilatin nubuwa wanda yake daukan martaba ta annabta ya ba wanda yaso daga cikin annabawa war risala kan wuce martaba ta risala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal kullu ya dauke martaba ta matsayin baradantaka ya ba manzon Allah wal mahabba ya dauke matsayin soyayya gundari ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal istifa ya dauke martaba na zati ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wal isra yadda yake martaba ta ganawa da zatin sa shi Allah iba annabi sallallahu alaihi wasallam war ruya ya bashi martaban iya ganin zatin sa subhanahu wataala ka dauka annubuwatu arrisalatu alkhullatu almahabbatu alistifa'u ko alisra'u arruya ganin Allah ba wanda Allah ya bashi wannan martaban in ba manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sannan wal qurbi Allah ya bashi kusanta da zatin sa wadunu da karun kusanci sai da ya zama tsakanin sa da Allah yanda Allah ya faɗa fa kana qaba qausaini aw adna Allah ya ce tsakanin fa kusancin ya ce bi fi chako biyu ma Allah ya ce aw adna ya ma wuce haka wato ƙasa shine adna shine ƙasa a chako guda biyu daga shi sai Allah subhanahu wataala sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ka duba ga annabi Musa alaihi salam ya ce rabbi arini anzuru ilayka qala lan tarani ka walakin unzur ila aljabali fa inna qarra makanuka sawa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa amma shi manzon Allah ba liljabali bane tajalla rabbuhu lahu Allah ne bayyana a gare shi amma ko gengedi bai yi ba wani mai bayani cewa wa in qaranta lafzata lan tarani imma ka zaba lfuadu fahimta ma'ana fa Musa kharra magshiyan alayhi wa Ahmad lam yakul li ziga sam'a annabi Musa fa shi su mai amma shi manzo Allah Allah ya ce wai a ma zagal basar wa ma daga ko idan sa bai kada ba balantana kenan ayi a tsorata balantana a suma ma zagal basaru ma daga Allah ya ce idan sa ma abagen dakewa da nasuwa ko kadawa bai ga dalilin wuri ba wannan tahammulu ruya illa rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqurbu wadunu sannan wal wahyi Allah subhanahu wataala ya kebance shi da matsayi na wahyi wasu annabawa suna kana samun wahyi ne a mafarki kamar annabi Ibrahim alaihi salam ko ya bunai inni arafil manami anni azbahu kama zarma zatara qala ya abati alma tu'mar tu'mar ashe amri ne daga Allah amma ta dama ta mafarki amma shi manzo Allah wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i jam aw yursilu rasulan fa yuhi bi idhnihi Aisha shi manzo Allah yursilu rasulan Allah yana aikuwa ne kai tsaye kai wata rana ma mala'ikan yakan zo har sahabbai su ganshi Ibnu Abbas ya ga Jibril سيدنا عائشة كذا جبريل سيدنا عباس يا ابو انس عبد الله ينا يوم انزل الله مغنا ان ينا يوم انزل الله مغنا ان الله بي كلا شي سلم اريد ان عباس سيجويا فرنسا باشي سي عبد الله ينا كرمي لوكاشي
sai ce baba na garan Ka'aba ce yace aw ma ra'aita rasulullahi ukallimuhu yukallimni karbu uridi anni kana gani kina yau manzo Allah magana amma baya kula ni sai ce baba ai lokacin da kake magana shi innahu kana yunajihi ahad wani ne suke magana sai ce kai wata magana kake faɗa sai wallahi baba wani ne yana nan yana masa magana sai ce to mu koma Abbas sai jiro yana zuwa sai annabi ce marhaban bi ammi sai rumbume shi sai ce na zo wurin kai ne maka magana da zu ka kau da kai baka kula ni ina hanya wai sai yaro yake ta wani ke maka magana annabi ce ara'aitahu ya abdullahi ka ganshi ce zaka jibril jibril hatta waɗanda suka musulunta shekaran jiya sun kai martaban su iya ganin mala'ika jibril fa albarkan wa sayyiduna rasulullahi nana aisha ta ga jibril da sauran mata na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan walim la wa izzul abdi izzu maliki martaban darajar matan annabi da sahabban su da sahabban sa martabar ta manzon Allah ta shafe su sallallahu alaihi wasallam to Allah ki bisu bin tashbil wahyi abu na gaba washafa'ati an bashi shafa'a ash-shafa'atu al-kubra annabi ya ce li kulli nabiyyin da'awatu mustajaba duk wani annabi Allah ya baki garabata guda daya cewa ka roke ni ko menene duk girman sa zan baka duk sai roki Allah annabawa shi annabi Ibrahim ya ce waj'alni lisana sidqin fil akhirin sai aka bashi annabi Musa ce rabbi arini anzuru ilayka an bashi wancan ya ce rabbi ifrli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di an bashi kowa ya fada amma manzo Allah ce ni bazan fada ni bazan roka ba na ajatawa ni na koyi addu'a ta shafa'atan li ummati wa hiya na'ilatun lakum yawmal qiyama ni me makon in roka ban a duniya a'a na roki Allah tawan a barni a musanya mata a san musanya mun ita da ceto in ceti al'umma ta sannan sai shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati wanda suka shawo tafi karfin su su ne zan ceta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga har cikin wuta fa Allah ce shiga ya shiga cikin wuta ya ɗibo ya ɗibo ya ɗibo shi Allah ina san wa'annan Allah ce kana baka a wanki akai mai su aljanna dan isassa a gurin Allah sayyidina rasulullahi ash-shafa'atul kubra ta manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam abu na gaba al-wasila Allah ba shi wasila wasila ita ce babban martaba ce manzila ya fassara da kansa ta hiya manzilatu matsayin amma wasila shine kamun kafa da shi Allah ya dan shi mun karanta hadisin Hanzala bin Qudaymin ko wanda yake dora hannunsa a kanka saboda hannun manzon Allah ya taba gashin sa yace Allah saboda shaidan hannun manzon Allah ka warkar da wannan ko Allah ya warkar da shi ya zo mai kenan in ga nama ka ce mai tawassuli in ga nama ka ce mai istiana to da istigatha duka tun daga zamanin sahabbai har karni shekara 700 ba a taba malamin da yace tawassuli ma makruhi ne ba sai da wani malami ya bayyana yace haramun ne yace mashrika amma tun daga zamanin manzon Allah har shekara 700 kalissa ba a ce shekara 700 nan dukan su duk ba su gane addini ba sai da ka zo za ka nuna musu addini ga sahabbai ga tabi'ai ga tabi'u tabi'ina to tawassuli da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tabbataccen abu ne bal mutawatiri ne manzon Allah yayi da kansa yayi tawassuli da kansa a randa Fatima bint Asad ta rasu matan sayyidina Ali yace Allahumma inni as'aluka sai da ya roki Allah yace bi haqqi nabiyyika wal anbiya'i min qabli Allah dan martaban annabinka wa kenan shi kansa Allah dan martaban annabawa ka gafarta mata yayi ne kenan tawassuli da kansa sannan ya koyar da tawassuli a hadisi ingantacce hadisin Usman ibn Hunayfi makaho yazo baya gani ko mun kawo hadisin nan kwanaki baya gani zo wajen manzo Allah sai ya baki Allah ka roka mini Allah sai in ka dawo ka yi hakuri Allah subhanahu wataala zai baka aljanna in kuma ka dama in roki Allah ya yi ibada ya maka in ka ce maki Allah ne duka hada mu nabi ce je kai alwala in kai alwala ka zo ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka b
بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد كو إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي لثقبا ينا ين الولا يكرنت ونن توسل عند من الله يقول دشي ننتقل كو يسيقا إذن سيداو فآدم بسر سيداو ينقل ويقول دشي إذن الله صلى الله عليه وسلم to saboda ka shine alwasila martaba da daraja nashi a gurin Allah subhanahu wataala abu na gaba wal fadila darajoji madaukaka Allah ya bashi fadila inna zaga na fadila ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce adamu wa man dunahu tahta liwa'i yawm alqiyama Allah ba zai bayyana martaban manzon Allah ba sai ranar alqiyama kofa ta kulle duk wanda ake ganin ya isa in an je zai ce a'a kuma hum kulluhum gurrun suratun ajillatun wa ma kabni abdillahi inda tawaifi masu martaba ne amma kowa ce a'a ba san iya ba ina tsoron ubangiji inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lan yaghdaba qablahu misla ko lam yaghdab qablahu misla wa lan yaghdab ba'dahu misla bai taba irin wannan kushin ba kuma ba zai kara ba nafsi nafsi a ƙarshe Annabi Isa ce kai ku ji na wahala ba hanya ɗaya ce budaddiya yau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waje fadin wannan magana Annabi Isa kace ku ji na wahala kan wanda zai iya magana a saurare shi ɗaya ne shine Annabi Muhammad ku je wajen zabana shi ana zuwa me zai ce muku ana laha martaba ce to ai ta wace da ma ana laha sai ya tashi je gaban Allah ya sujjada yi wa Allah kirari in yi sujjada sai Allah ya ce masa ya Muhammad sai ce labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadayka la malja wa la manja minka illa ilayka wa laka wa ilayka sai ta irfa ra'sak fal tuba washfa tushaffa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine wani malami a misra yake cewa ya sahibal haudi kamlin nasi min amalin fi wurdihi yawma tasqi minhu kull zami لواءك الحمد يوم الدين ترفعه يمناك يا سعد من تلقاه بالدعم أنت الشفيء لنا في يوم شدتنا تقوم وحدك كل الرسل لم تقم يقول كل نبي من تهيبه نفسي وتخزن للرحمن من أمامي تقول أنت لها يدعوك خالقنا إشفى تشفاه للخلق كلهم manzo Allah sai ya ci so sallallahu alaihi wasallam wannan shi da me al-fadila martaba manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa darajata ar-rafi'a sai daraja madaukakiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ishe ka dai an maida esta ita ce shugaban matan aljanna gaba daya wato kenan fatimatu zahra alaiha salam shugaban matan aljanna kabbin sai take na Fatima li'annaha babatu rasulillah sannan aka mai da jikokin sa sune sayyida shababi aljanna shugaban zamanin aljanna sune wa jikokin manzon Allah to ai karshen darajar rafi'a ya kai karshen darajar rafi'a shine wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wal maqam al mahmud Allah ya bashi sannan wal buraq Allah ya bashi buraqa buraka Allah ya bashi lokacin da Allah ya so ya gana da shi aka masa buraka shi ba sai ya azumin kukuna dai ba yana kwanci sai aka tashe shi ubangiji yana son ganawa da kai yanzu sai ya tashi aka ce to ga abun hawara buraka zalla sallallahu alaihi wasallam ya hu burakan shi duk inda ya kalla sai yake dora kafarsa kaga wane jirgi kenan idan ya kalli daga nan ya kalli America to zai sa kafarsa ta kode sai san America nan take wa aka dauko habibullah ne aka dauko tafiyan soyayya ce zuwa ga masoyin da masoyin ke san ganawa da masoyin sa daga aka isa nan take a sakan daya an je Baitul Maqdis nan take aka ji Allah ne ya bashi wannan sallallahu alaihi wasallam da aka je Baitul Maqdis kuma aka masa rafraf aka dauke shi nan take duk wata sama sai an je a kwamfasa a wuce ai magana a wuce gaba Allah ya gana da shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan lam taqa li maqlukin khattu illa rasulullah ba wanda Allah ya taba wannan imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mi'raj wal ba'ath ila al ahmar wal aswad sannan Allah ya aika shi zuwa ga dukkan halittar Allah sannan Allah ya bashi wassalatu bil anbiya wa shahadati bainal anbiya wal umam. Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi martaba shine limamin annabawa kafin su duk annabawan sun tsaya bayan sa ya musu sallah. Kowa zai ce iktida'an bilwa bil imam, daka idan zaka yi sallah ma zaka ce iktida'an bil imami. Al imam shine wa sayyidina rasulullah shine al imam. Annabawa sun yi sallah a bayan sa dukan su, wani na mana ishara akan martaban sa. Sai Allah ce masa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Allah ce ga sunan annabawan kaf na tara maka su ka tambaye su na taɓa ba da umarni ko so dai abota wani na, inji Allah. Nabi ce ai la ashukku wala as'al. Sai Ubangiji ai bana kokonto ai me kokonto shi zai tambaya din sa mai kini ni la ashukku wala as'al. Ana kokonto ya Ubangiji bazan tambaye komai ba na tabbata ya Allah subhanahu. Allah fa yake masa wannan so ɗan kwana lokacin sallah ya karatun mu nan kuma ba zai yi mutai gaba ba amma za mu tsaya nan. Ina son hankalin musulmi ya dawo kansa. Idan ana maganar manzon Allah to da Allah hankalinka ya koma ya tafi nesa, kana magana akan wani halitta ne mafi martaba a gurin Allah, kana magana akan wanda Allah bai taba irinsa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana magana akan wanda Allah ya zabe shi ya fifita shi. Shi manzon Allah bai da komai, Allah ke da komai, ya dauki komai ya ba manzon Allah. Ya isa ka sani hatta saki ma idan za a yi, sai Allah ya ce ga ta nan a sake ta sai a saka. Saboda shi bai da komai na shi. Idan aure ma za a yi ma, idan ya gani kawai yana so shi kiran na baka. Wannan martaba ta zaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan na muna cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam laysa kal bashari, ba irin sauran mutane ba ne. Allah ya ganar da mu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kuma ya azurta mu jin girmansa a zukata. Babban martaba a musulunci wallahi shine jin girman manzon Allah a zuciya, ba abin da ya kai shi. Allah ya mana wannan arzikin, Allah ya tsare mana imanin mu, ya kare mana mutuncin mu, ya tsare mana addinin mu. Za mu tashi daidai fadin malamin da yake cewa Allah ya bashi a siyadatu ladi Adam. Dan za mu tashi ana sayyidu ladi Adam. Allah ya ganar da mu. Na'am. Na Allah sallallahu alaihi wasallam na kullun nafil fili da sigogi da dama. Akwai wanda yayi da kansa, akwai wanda ya faɗa. Wanda yayi da kansa sune raka'a biyu kafin azhar, raka'a biyu bayan azhar, raka'a biyu kafin la'asar, raka'a biyu bayan magriba, raka'a biyu bayan isha'i, raka'a biyu kafin sallan asubahi. Wannan shine hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yarda. Raka'ataini raka'ataini. Amma akwai hadisin Ummu Habiba tana cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya sallan nafila, hadisin Bukhari ne, raka'a 12 to banallahu lahu bihinna baitan fil janna, Allah zai gina masa gida a aljanna. Sannan akwai hadisin Tirmidhi wanda manzon Allah yake cewa man hafaza ala 40 qabla az-zuhri wa 40 ba'daha wa 40 qabla al-'asr haramahu Allahu 'ala an-nar. Duk mutumin da zai nafila raka'a hudu kafin sallan azhar, bayan an yi azhar ya tashi raka'an ya nafila raka'a hudu, kan ayi la'asar zai sallah raka'a hudu, in dai ya kiyaye kullun yana wannan har ya mutu ko karfin sa ya ƙara ya kasa, manzon Allah ya ce Allah ya haramta masa shiga wuta. To kaga wannan ya faɗa, wannan kuma yayi. Sannan kuma akwai ɗaya hadisin la yuhafizu abdun ala 40 qabla al-asr illa adkhalahu Allahu al-janna, ba mutumin da zai kiyaye nafila raka'a hudu kafin la'asar fa sai sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa alƙawari ko Allah ya bashi aljanna. Kada kaifiya nawa kenan, kaifiya uku amma wacce aka fi so ayi ita ce wacce manzon Allah ya yi din raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu kafin la'asar raka'a biyu bayan magriba raka'a biyu bayan isha saka san raka'a nawa kenan 10 sai raka'a ta al-fajr in kada nawa kenan 12 in kada da su na'am
na'am
na'am na'am wannan tambayan tana da amsa guda biyu hadisi ne guda biyu zalla na faɗa sallallahu alaihi wasallama idan kun ji kiran sallah kar ku zo wajen sallah kuna gaggawa fa'tuha wa antum tamshun wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu abinda kuka samu tare da liman fasallu ku sallah tare da shi wa ma fatakum abinda ya tsere ba ku samu ba fa'atimmu ku cikata hadisi na biyu wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu wannan fa'atin mu wannan faqdu to anan nan sabani ne wanda suka dauki lafazin fa'atin mu suka ce tunda dai ya samu raka'a daya tare da liman ta magriba mai sura mai fatiha ce to fa'atin mu idan ya tashi itimami zai shikenan sai ya kawo raka'a sa biyu raka'a biyu a jere sai ya tafiya ya sallata ba malaki ce a'a ayyukan la annabi ya ce wa ma fatakum abinda ya tsere muku me ya tsere maka akwai raka'a da sura akwai raka'a da sura da zaman tahiyya to ka samu liman a raka'a daya gunda liman ya zauna kai ba wurin zaman ka bane raka'a dai kai liman sai da raka'a biyu ne ya zauna saboda yayi raka'a dai ya zauna nan ba wurin ka bane kai saboda abinda zaka yi wa ma fatakum faqabu zaku qaba za a yi ya za a yi qaba in ya tashi sai kawo mai fatiha da sura a bayyane sai ya zauna ya tahiyya nan yayi me qaba alqawl sannan zai bina'i ame fa'il in yayi tahiyya sai ya tashi ya ƙara kawo fatiha da sura zaharan sai ya zauna ya tahiyya sai ya sallami a ko ta raka ta samu tahiyya kenan shine qabal qawla wa banal fi'la fil qada'i qadiyan wa fil fi'li baniyan yayi raka'a daya ya zauna ɗaya da zai kawo qadiyan ne fil qawli ya qara'u fatiha ma as-sura jahran qadiyan amma kuma baniyan zai saboda wannan ita ce liman ya raka liman raka'a biyu ya zauna saraka anan zai dinani wato mas'alan tana da likitarwa ne Allah ya sa an gane ko ka dauka kaman sallan la'asar ko azhar sai ya samu raka'a karshe shi ba haka zai qabal qawla wa badal fi'la idan ya samu raka'a ɗaya na la'asar ko na azhar liman ya sallame idan ya tafi zai kawo mai fatiha da sura domin ta farkon liman mai fatiha ce da sura sai ya zauna ya tahiyya anan idan yayi tahiyya sai ya tashi ya kawo mai fatiha da sura kuma sai ya kawo mai fatiha a ƙarshe kaga fatiha a ƙarshe a bana ƙarshe fatiha a can masu sura a tsakiya shine qabal qawla wa badal fi'la to mazhaban malikiya anan kai qada ka kawo mai fatiha da sura shine kai jam'u bainal hadisai amma in ka dauki cewa wai zaka yi bidai ne ka kawo raka'o'i biyu to ka dauki ƙarshen hadisin ne baka dauki farkon hadisin ba to yi manzala ce wa ma fatakum daban fa'atin mu daban sai ka dauki fa'atin mu ka bar ma fatakum Allah ya sa an fahimta amma in ka dauki mazhaban malikiya ka dauko mai fatiha da sura to ka dauki farkon hadisin ka hada da karshen hadisin sannan ka dauki wa ma fatakum faqadu ka hada su duka to shine wani malami a kasan Hausa irin tsokin malaman nan gada wanda za ka ga kamar shin malam Tijani na ɗan mota isa ta hada tambukatar muktasar akan tinki sun haddace karatu suke matan da karatu suke da gaske ba yanzu ba sai dai kwalliya da aro amma na dan karatu suke to sai irin wayannan malaman yassa sai ta isa aure sai ya aura mata ɗaya daga cikin dalibai shi kenan yazo yana bin sallah tare da liman sai irin haka ta same shi da ya tashi zai yi ramuwa sai kuma ya rike shi matan tana sun san gida irin nada ba wai abin da ake ba katanga ake ba tana daka haka malam zai rama sallah maimakon ya yi faqadu sai ya juya tana daka sirkita akhara albina ko qaddama alqada akhara albina qaddama albina akhara alqada a dakan take ba shi fatawa kun gane ba nan maganar ta ko tana qaddamal bina akhiral qada qaddamal bina akhiral qada me kamata yi qaddamal qada akhiral bina kai sai ji maganar tana dakan sai gano ai fatawa ake mace kai sai gano sallar shi ya gano matan na mai fatawa ne kai sai gano sallar nan take me mukun ne karatu jaharan sai karatu ne sirran tace a qaddama albina akhara alqada bi kamata yi qaddama alqada akhara albina kai ce ma da ta jihar an bai jara shi sai ake son Allah ya baka dama ka aure mai ilimi mai ilimi sosai wacce take da kuma ba ilimin ba da gawa sai a zuwa lafiya insha Allah Allah ya sa mu dace na'am alhamdulillah Allah ya sa mu dace sallu ala nabi na'am na'am na'am